Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Abu naka aka ce maganin a kwabe ka, kuma yau a cikin shirin yanayi da muhalli za mu mai da hankali akan yadda takin zamani yake gurɓata ƙasar noma da kuma sabbin dabarun noma mai tsafta, kamar yadda Farfesa Murtala Badamasi na cibiyar dabarun noman rani musamman a ƙasashe masu kamfan ruwa da yanayin zafi ya shaida a cikin tattaunawar da na yi da shi.
Wannan taki ya zo mana aka karɓe shi hannu biyu muka dinga afka gonakin mu. Yanzu mutane sun fara ganin illolin wannan takin, especially a irin inda fadamu suke ko kuma ake noman rani. Zaki ga ƙasa ta lalace, wata kanwa wata gishiri-gishiri duk ya taso kuma duk illar takin. Takin nan kuma yakan shiga ruwa ya gurɓata ruwa, har asali ma ya kasance, for example, mu a nan yankin an fara gano cewar illar takin nan da kuma illar waɗansu abubuwa wanda feshi da muke yi ya bayi ga cewa kifaye sun fara cin wannan al'amari, kuma mutane suna cin wannan kifayen ya bayi ga cewa an fara samun ƙarin ciwon ƙoda, saboda haka wannan ba ƙaramin illa bace.
To ina fitin sababbin dabarun noma masu tsafta?
To sababbin dabarun noma da ake fito da su a wanda Bature yake cewa organic farming, mu dama shi muka gada, shi muka iya da can. To sai ya kasance shi kuma yanzu yake waiwaiwa, yake dawowa kan wannan abin cin da aka samar ta wannan yanayin. Kusan a Turai yanzu sun fi kowanne tsada, saboda su ne wanda an san cewar suna bin jiki, suna ba wa jiki abin da yake bukata, kuma ba sa gurɓata jiki, kuma ba sa gurɓata muhalli. Saboda haka ina ganin irin waɗannan ya kamata waɗannan dabarun a ci gaba da samar da su, gwamnati da masana a haɗa hannu da ƙarfi a sanar da manoma a fara kallon irin waɗannan dabarun. Asali ma yanzu ne ma ya kamata a ce mun fara wayar wannan al'amari, domin ana harsashen cewar sinadaran yin wannan takin kusan suna zuwa ne daga ƙasan da ake yanzu yaƙyaƙyen nan, daga Rasha, daga yankin Ukraine, ga farashin taki mai gagara talaka. To yanzu ne ya kamata a ce talaka kuma ya dawo, ya waiwayi waɗanne sababbin dabaru ya kamata a ce an samar domin ya kasance an yi maganin shi wancan al'amarin, kuma a kwalliya ta biya kuɗin sabo.
Profesa, shin taki yana canja ɗanɗanon abinci?
Wanda ya saba taso abin ni ya saba da wanda ake noma da takin zamani, ba zai bambance ba. Amma wanda yake karkara ya gajiya ya ga yau zai iya bambance wannan ɗanɗanon. Ai kamar misalin daka ne na yaji, ku mata kun fi sanin wannan dakan hannu ya fi abin da aka markaɗa na yaji.
A wani bangaren kuma abokiyar aiki Baraka Bashir ta tattauna da Nasrin Al-Amin, shugabar Surge Africa, wata kungiya mai zaman kanta mai fafutukar fahimtar da manoma dabarun noma na zamani mai tsafta domin rage amfani da ingantattun iri domin tabbatar da tsaftar yanayi.
Aikinmu da yana focusing on kaman policy advocacy, kuma muna yin activities da ya danganci media, sai kuma muna yin community engagement ne kaman ilmantar da su akan abubuwan da yake faruwa. To a wannan areas din muke aiki.
Ilmantar da su kamar misali
akan abin da ya danganci noma da canjin yanayi da rashin ruwa da irin waɗannan itatuwan da ake seeds din da ake kawowa da abubuwan da ya danganci dai yadda za su ringa noma, ba za su samu ƙarancin harvest ba. Wanda we do muna training din su ne akan yadda za su ringa ƙoƙari suna saka maganganun da ya danganci canjin yanayi da kula da muhalli a cikin rahoton su, saboda in kika lura za ki ga akwai issues da yawa da ya danganci mata, yara, politics da zaki ga ana magana, amma da wuya kiji zancen muhalli. So muna son ya zama mini training incidents prioritizing din waɗannan issues din in suka tashi report.
Shin daga inan kuke samun tallafi?
Muna samun tallafi daga international organizations kaman Global Green Grants, sannan kuma locally ma akwai mutanen da suke donating to us.
A wannan shekaru biyar din da kuka fara, shin wani tasiri kuka samu tun daga lokacin da kuka fara musamman akan abubuwan da suka danganci muhallin?
To gaskiya kaman communities da muke aiki da su, zaki gan akwai wani activity ko wani practice da suke wanda is not good to the environment zaki kika sani kokarin suna daukan shawarwarin musu building up on not to practice this and then they reach out to us on an issue kamar na environmental issue like they always reach out to care okay me zasi ya zasi to gaskiya a wannan aspect din mun samu ci gaba sosai
ake bani
misali sai akwai kauyukan da muka aiki da su a tofa zaki ga kamar suna amfani da irin improved seeds din nan amma kuma baya musu wani harvesting yanda suke so to sai muka ce musu instead of ringa amfani da improved seeds suna amfani da fertilizer they can opt for organic manure kuma muka musu providing organic manure din muka musu providing training sannan kuma muka ce instead of wannan hybrid seeds din su amfani da local indigenous seeds din mu
ina samar da irin noma ne
wani lokacin amma ba sosai ba amma kuma irin noman da muke samu ba irin na turawa bane ko na company
irin zan ce na san yawanci waɗanda suke rajin mahalli ba su yarda da improved
seeds mu ma ba mai amma saboda dai mutum ma kar ya ce ba shi da irin ne sai mu mu baka local one din
Mai sauraro iya abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi